kanta jiki da ciya ko fika an kai mai muwafaqa laha ga sanya ga sanya hanyar hadisi wa sanazidu insha Allah ta'ala sharhan to zamu ƙara bayani in Allah madaukakin sarki ya so wa idahan da bayyanawa fi mawadi'a cikin wasu suraye daban-daban min al-kitabi na wannan littafi inda zikir al-akhbar al-mu'allala nan gwa ambaton hadisi waɗanda suke da illa za a taina alaiha in mun kabi a kanta fil amakin a cikin wurare allati yaliku biha sharhu wanda sharhi ya dace da ita wal idahu da bayyanawa insha Allah ta'ala in Allah ya so wa ba'du bayan haka yarhamukallahu Allah ya ji kanka falau lallazi ra'ayna ba don abinda mun ka gani ba min su isani e kafire na mummuna aikin mayawaita mimman nasaba nafsuhu muhaddisa na waɗanda sun ka kawo kansu cewa su malaman hadisi ne shi ma yalzamu na abinda ya mijince su min tarhil ahadithu da'ifa na jefar da hadisai masu rami wa riwayatil munkara da riwayoyi waɗanda suke munkarai wa tarkihimul ikhtisara da kuma barin su ga takaitawa alal ahadithu sahiha akan hadisai sahihai al mashhura mimma naqalahu thiqatu na abinda amintattu sun ka ciranto al ma'rufu da waɗanda an ka san su da shirki da gaskiya wal amanati da ma'a da amana ba'da ma'rifatin bayan sanin su ikrarin da hurucin su da alsunatin da lusar su anna kasira mimman yaqdhuna bihi ila al awliya mimma yaqdhuna wato mai waita abinda suke jefawa da shi zuwa ga wawaye min nasi na mutane ko mustankaro shi wannan hadisi abin ki ne wa manqulun kuma an cirento shi an qaumin gairi martiyin daga mutane waɗanda ba yarda duba mimman zamman riwayata anhu a'immatul ahli alhadith wanda shugabannin ma'abuta hadisi sun kai zargin riwaya daga waɗannan mutanen misu kamar irin su Imam Malik ibn Anas kamar Shu'batu ibn al-Hajjaj kamar Sufyan ibn Uyayna kamar Yahya ibn Sa'id al-Qattan kamar Abdurrahman ibn Mahdi wa gairin da wani su mulal aimacin na shugabanni to ba dan waɗannan abubuwa da sun ka gitto ba har yanzu waɗannan mutane sun ce sun kori irin waɗancan riwayoyi to ba dan wannan ba da ma sahula alaina al-intisabu limasu alka da bai sauƙaƙa gare mu mu kawo kanmu don amsa abin nan da kai roke mu ba na cewa a rubuta wannan hadisi min at-tamyizi na bambancewa wa tasiri da tabbatarwa walakin min ajri ma a'lamnaka sai dai saboda abinda muka sanar da kai min nashri al-qawmi na yadawan mutanen nan al-akhbar al-munkara hadisi waɗanda suke abinci bil asani da da'af da iznadai waɗanda suke masu rauni al-majhula waɗanda ma aka jahilce su wa qasihim biha da kuma jefa wasu da waɗannan hadisan ilal awami zuwa ga masu karamin ilimi jahilai allazina la ya'rifuna uyubaha waɗanda ba san aibobin waɗannan hadisan ba dan haka khaffa ala qulubina ijabatuka dan haka amsa maka ta sauƙaƙa ta yi sauki ga zukatanmu ila ma su aje zuwa ga abin da kai roƙo mu wa alam ka sani wa faqaka Allah ta'ala Allah ya masaka muwafaqa madaukakin sarki annal wajiba ala kulli ahli abinda an wajibi akan kowane mutum daya arafat tamyiza baina sahihi riwayati wa saqimiya wanda ya san bambancewa tsakanin ingantaccen riwayoyi da kuma marasa lahiya na riwayoyi wasu kacin naqili da amintattun masu ciranto hadisi da hagareta min almuttahamin daga waɗanda ake tuhuma da ƙarya ko warhin hadisi Allah ya ruwa minha illa ma arafat hatta makharijihi yanzu ba kai ya ruwaito sai da na hadisi sai abinda ya san ingancin mahita wannan hadisi wasu tara sannan dalilin asiri fi naqili ga waɗanda suka ciranto shi ba ta ba samu wani abu nasu na aibi ya bayyana ba wa ayyata kemin ha kuma ya kiyaye daga gareta ma kana min ha an ahli tuhan hadisin da ya fito daga wanda ake toma wal muadin bi da kuma su taurin kai min ahli bid'a inama abuta bid'ohi wa dalil ko abin da addalili ala anna allazi kunna aka abinda mun ka faɗa min haza na wannan huwa lazimi shi allazimi dole ma kalahu banda abinda ya saba masa abinda addalilin mu qaulullahi jalla zikiru cewa Allah wanda ambaton sa ya girmama ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kun kai imani in ja'akum fasiqun binaba'i idan wani fasiki ya zo muku da labari fa tabayyani ku binciki maganar nan tashi an tusibu qauman don kar ku samar da wasu mutane bi jahalatin da aikin jahilci wato ku waye gari na dimina kuna da na sani alama fa'altu aka abinda kun aikata